Zaman makokin kwanaki goma ne warjin ɗin Modello Mana a Afirka ta fara a jiya Alhamis domin nuna juyayin rasuwar mahaifiyar shugaban babbar jam'iyyar ta Adawa Hamma Amadu wace Allah yayi wa rasuwa a nan yamai bayan da ta yi fama da rashin lafiya. Abubakar Maiduka Muhammadu kusa ne a jam'iyyar ta Lumana Afirka.
Kajiba Hagani dan sahalicin nan yau wajen shekara 6 ba shi cikin ƙasa sai ba shi da kwanciyar hankali. Yau har ga shi Allah ya karbi rayuwar tsohuwar shi marmakin a ce shina cikin ƙasa a ce shi ne ya je ma wajen zira'iza kuma shi ke karɓar gaisuwa. Yau ga shi saboda siyasa ba zai iya samu shi wannan ba. Kaga wannan abu bai da kyau ga ƙasashe kamar irin namu wanda muke nufi mu yan bisilbi ne saboda siyasa. Abi mutum ana kore da shi.
Wasu jigajigan gwamnatin PLA Sarayya da ƙawayenta a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida Bazin Muhammad sun halarci jana'izar mahaifiyar ta Hamma Amadu. Abinda ke nunin siyasa ba gaba ba ce, in ji kakakin jam'iyyar ta PLS Asmana Muhammadu.
Ai shugaba Hamma Amadu in baka mance ba mu jam'iyyar mu da shugabannin mu kamar tare suka tashi bayan tare suka tashi sun yi mulki su da dama umman su in baka sance ba su biyu sun yi nouvelle majorité lokacin aka cohabitation sannan mun yi wannan daga 2011 zuwa shekara ta 2013 tare da shi Hamma Amadu. Saboda haka ai babu wani matsala mu ta yi in ciwo ya samu gare shi in daɗi ya samu gare shi mu je mu gaida shi.
Wasu 'yan ƙasa na ganin wannan dama ce da jagoran 'yan adawa ya kamata ya amfani da ita don kawo ƙarshen gudun hijirar da ya shafa shekaru yana yi a waje domin rashin halartar wannan zaman makoki na iya rage masa kwantini a siyasance. Sai dai makusantansa na da tunanin da ya bambanta da wannan.
Babu wanda ya hisa yin zahi cikin wanga lokaci da ake ciki. Shi zo ko ga shi zo wannan ba abu ne ba wanda ya kamata mutane ma a yi tunani a kai. Yau zawo Hamma nan cikin ƙasar ga suna iya kawo tashin hankali saboda duk wanda suka ce su yi mai akwai waɗanda za su gwammace su ɓadda rayuwarsu.
Hamma Amadu da ke ɗaya daga cikin waɗanda gwamnatin Nijar ke zargi da hannu a safarar jariyai na alaƙanta wannan zargi da dalilan siyasa yayin da masu mulkin ke cewa
ai harkar shari'a ce ta fidda Hamma daga ƙasar Nijar. Na kuwa ba mu ba ne ba jam'iyyar PLS Sarayya ba ce kuma ba gwamnati ba ce. Shi da kai ne shi shugaba Hamma Amadu na Lumana ya kowa sanin da cewa an zarge shi da wasu abubuwa da ya aikata.
A nasu bangare jami'an fafutuka irin su Dambaji Son Allah sun fara gargaɗin bangarorin siyasa akan buƙatar sulhunta juna.
Ana cikin lokacin da muna son su shirya. Muna son shirya tun da kaga ana son a fuskanci zaɓe kuma mun shirya son zaɓe ne shi zamanto kowane ya yarda wanda an ka tsara shi a kai ai zaɓe wanda Allah ya ba a taru a kama mai shi ikon ƙasa. In ya kare lokacin shi wanda kuma Allah ya ba shi hau tun da ba ta yiwuwa duka gaba ɗaya shi zama to kowane shi hau wannan kujerar.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.